watajasusulu a luka alhaji bar bil jassi bil yadi shine a ce bara a sanya abu yake ta fuskar ta bashi da hannu wata hassusu ta hassusu ko wanda ba dugo mai hasabe ba dugo ta arku ila zalika shine neman gano wannan an dare kil hawasi ta fuskar yin amfani da gabobi sun mastu'mila sannan ya zama ana amfani da su fil basi an uyubil nasi a game da bincike daga aibobin mutane ana kiran bincike daga aibin mutane ta jassusi ana kiran bincike daga aibin mutane ta hassusi wakila wasu malaman lugha suka ce aljasusu bil jimmi man yatatabba'u hali gairi wanda ake kira jasus mai jimi shine wanda yake neman aibin wani dan ya fadawa wani wato yana neman aibin wani ne dan ya fadawa wani wal hasusu bil ha'i hasusu ko da ha karami ko hasabe man yatabi'u hali nafsi shine wanda yake binciken aibin mutum dan kansa wato yana binciko aibin ne dan shi amfani da wannan a kansa fa hadal hadisu wannan hadisi dai da aka fada ya nusu ala adami jawazi ittihamil ahi bi ayyi nau'in min al uyubi li mujarradiz zani yana fitowa baro-baro yana fitowa a fili ya bayyana mana cewa ba daidai bane bai halatta a ce za a ringa tuhumtar dan uwa musamman dan uwa a dariga da kowane irin nau'i na aibi dan kawai ana zato wa asbata anna zanna aksabul hadisi wannan hadisi ya tabbatar da cewa zato shine mafi ƙarya a magana la min al-kazibi fasu ba wai da a ƙaryar kadai ba wa'adami jawazi tatabbu'i awratihi wa 'uyubihi lil ilmi biha aw li naqliha ila al-ghayr wannan hadisi yana nuna mana cewa ba daidai bane musulmi ya tsaya bibiyar aibobin dan uwansa da laifuffukansa dan a ce ya sani ko dan ya dauka ya fada wani wa adam jawazi tamanni zawali ma an amala Allahu bihi alaihi min ulumin wa ma'arifa wa akhlaqin wa shiyamin wa duniyan wa hashamin wa hadami wannan dai hadisi yana nuna mana cewa ba daidai bane musulmi yayi burin gushewar abinda Allah ya ni'ima da shi ga dan uwansa musulmi daidai abinda aka yi masa ni'imar da shi ilmai ne ko ma'arifa ko dabi'u ko tadodi ko wani duniya ko wata duniya ko jama'a ko masu hidima wanda wannan shi ake kira hasada wa min julati alhasadi an taktumahu ma sami'ta min husnis sana'i alayhi yana daga cikin hasada ka ki bayyana wa dan uwanka maganar da kaji an fada a haƙƙinsa wadda take nuna cewa ana yabansa abinda ake bukata in kaji an fadi magana ta yabo ga dan uwanka to ka fada masa ita dan kai ya zamo in fada masa ya jawo ga hasada malamai suka ce anan amma banda inda ya zamo ko wanda in an fada masa zai rudu da haka ne ya ringa ganin ya kai wani matsayi to wannan aboye masa ya fi kyau saboda kada jin yaban da ake masa ya kai shi zuwa ya kai kansa ga matsayin da ya fi karfiya da ya kai gare shi ba wa da mutaarrika ma yujibul bugura wa roga ina wal qadiyata bainaka wa baina da rashin bijiraka wannan hadisi yana nuna mana cewa kakkace zaka bijira wato ka jawo duk abin da zai gadar da iyayya ko kulli ko yankewa tsakaninka da shi a koyaushe a ringa abin da zai kara karfafa haduwa hade kai fatina butabaguri bistina bi asbabi nisantar gaba ko kiyayya yana kasancewa ne da nisantar sabubansa abinda duk zai iya sababa ta haka to a kauce masa wa da mutadabur da rashin juyawa juna baya wa karfasar imamu na malikun bi kauli hakika shugaban imamu malik Allah kare da gare shi ya fassara da yace la asbu tadabura illa al-irara an salami yudbiru anhu bi wajhi ni bana daukan tadaburi juyawa baya juyawa juna baya in ba kau da kai daga sallama ba a ce ya ki kallon sama ya juya masa fuska qultu nace inji sharif salih wa minhu al-irara bil qalbi yana daga wannan kau da zuciya daga tunani ya dan uwanka abinda ake bukata kana dan uwa musulmi ka ringa tunani me dan uwanka musulmi yake ciki domin ka gano akwai abin da yake bukata ka taimaka masa to ka tsaya ka taimaka masa wanda wannan shine addini wannan shine addini da juyarwa tautatawa daga gare shi ila gari zalika zuwa wani wannan min anwa'il idbari daga nau'in juya baya wa adam qadir rahimi uhuwati islam wal iman da rashin yanke zumunci na yanwantaka ta musulunci da imani fala budda min al istimrari ala shafaqati ba makawa a dore bisa tausayi wal rahmati da jin kai wal muwasati da taimakawa juna wal nasihati da nasiha wa tawasul da saduwa wa adam jawaz zulmihi wa islani wannan hadisi yana nuna mana cewa ba daidai bane bai halatta a ce musulmi ya zalunci musulmi ko ya tabar da shi ma'ana tabarwa a musulmi ya zama yana matsayin da yake yana bukatar ka taimaka masa amma ka ji taimaka masa shine ka tabar da shi ai tarki nusrati ai barin taimaka masa fala tahzulhu idza stansala bika kakka yadda ka tabar da shi in ya nemi ka taimaka masa wala tastasgirhu idza wajaka kakka raina masa kura dan ya tare ka dan ya zo ma da wani abu wannan meye shi dan ban saurare shi ba me za a yi amma ka saurare shi ba akwai abin da za a yi musulmi ne musulmi yana da matsayi wajen Allah ka kauda fuska daga gare shi ko me na iya taraka summa nasal hadisu sanna hadisin ya fito fili ya bayyana ala anna sharra kullu sharri fi tiqari muslim lahiyus musu cewa sharri wanda yake ya kai karshe a sharri shine a ce musulmi ya wulakanta dan uwansa musulmi wa nasa hadisin nan ya fito fili ya bayyana mana ala anna muslima kullu haramun ala ahli muslim musu cewa dukkan musulmi taba shi ba daidai bane ga dan uwansa musulmi malahu wa damahu wa irahu jin da dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa wafi dilalatul qadiya ya kunshi shiryarwa yanke alajubul muhafazati ala hukuki wajibati musu wajibin kiyayewa bisa hakokinsa da wajibansa wa arral hadisi ila bayani mahalli nazarin lahi min alibadi wa arral hadisi wannan hadisin ya bijira zuwa bayanin gurin da Allah yake duba daga baya cewa Allah abinda yake dubawa daga baya zuciyarsa kusul kalbi shine zuciya wa anna al akhlaqa wa anna al ihtilaf al shakaliyya cewa samun bambanci a sura a fili haka la yajibu tafarul bayna al mu'minin bai wajabta fifita tsakanin mu'mini ba shiga bace ba iya nada rawani ba ba mai dukan sabi ko abin nan yake nuna amfu wani yafi wani ba a yanda zuciyar take duk irin shigarka in zuciyarka ba ta kirki bace kana baya wanda yake ba shi da wannan shigar amma zuciyarsa ta kirki ta yafi ka walakin tafawutul muhimma sai dai bambanci wanda yake muhimmi fifita da take muhimmi ya huwa tafawutul qulubi shine fifita zakata fi safai a wajen tsarkaka wannan kaida tsantata wal khashiyati ada tsoron Allah wal ma'rifati da sanin Allah wattaqawa yazwatu hadzal farri wasinam tsoron Allah shine tsororon wannan fifiko shine karshen sanin sa fal atqa huwal afdal wanda yake tsoron Allah yafi shine wanda yake yafi wahu mahallu nazarin lahi min halqi shine wanda Allah yake duba a halitta da anna qalbahu huwa mahallu nazarin lahi min alqulubi domin zuciyarsa ita ce inda Allah yake duba a cikin zakata haka za rushudu rasulu sallallahu alaihi wasallam ashabahu alawwalina min alubad wan nusaki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirye da sahabbansa na farko daga masu ibada da masu mai da hankali ga biyayya ga Allah mimman sara sufiyatu ala hadihim min ba'dihi daga wanda sufa ai suka tafi bisa shari'ar su daga ba ila hadhil alami da fiya ta nuna ladun ban madaukaka wala yajuzu laka ayyuha al-akhu an takuna ma ahika fi dariqati zawjaini ba daidai bane gare ka ya kai dan uwa ka zama tare da dan uwanka a dariqa kana mai fuska biyu fa inna hadha min al-khiyanati in yana gaban ka ka san shi kai dauke shi da girmama amma in baya gaban ka kai ne kan gaba wajen bayyana cewa ai ba shi ba koman kome bane domin wannan yana daga ha'inci a fidari ga hanya a tafarkin sufai wa dalilun ala karami badin sahibihi min adabi dariqi yin wannan yana shirarwa bisa cewa zuciyar mai haka ta rushe daga ladubban dariqa gaba daya ba abinda ake kira ladubba na dariqa a zuciyar mai haka wa bu'udihi an sidqil iradati wa ittihadil madlub da cewa yana nesa daga a ce wato yana da irada mai ta gaskiya da cewa abin da yake nema ɗaya ne wanda sufaye gaba ɗayan su abin neman su ɗaya ne fa maqsidul qaumi maulahum wa sayyiduhum amma na far sufaye ubangijin su shugaban su sufi na hakika ba shi da wata manufa in ba Allah ba li'annahu yuraqibu ma Allah yasha'u domin yana lura da wasu abubuwan tare da lurarsa da Allah yana duba Allah amma yana duba wasu abubuwan wajen lati ja'alatu minhu insanan zawal halik wanda duban da yake wa'incan lamurra ita ta mai da shi mutum mai fuska biyu a ranar Imam al-Khatib al-Baghdadi fi tarihi al-kabir shugaba Khatib al-Baghdadi ya fidda hadisi a tarihin sababba wato tarihu Baghdad dan Abi Nu'aym al-Hafiz ya karbo daga Abi Nu'aym al-Hafiz an abi Ali ibn Muhammad al-Jurayhi ya karba daga abi aliyin shine sun Muhammad ibn Ali kala yace addasana Ahmad ibn Yahya salam Ahmad ibn Yahya wanda ake wa laqabi da Sa'labu yemana hadisi kala Sa'labu yace kuntu uhibbu an ara Ahmad ibn Hanbal wato shugaban manahauta na Kufa wanda wasu suke cewa ma gaba ɗaya tsarin na hawan Kufar ya koma ne gare shi yace da kasance ina son in ga Ahmad ibn Hanbali fasirtu ilayhi wata ran sai na tafi wajen sa falamma da haltu ila alayhi da na shiga wajen sa kala li sai yace da ni fi matanzu kai a ilmi wani bangare kake dubawa wani bangare kake ka gwanince a ciki fa qultu sai nace bin nahwi wal arabiyyati ni bincike na akan nahwu ne da ilmin larabci fa shada ni abu abdullahi ahmad ibn hanbali Sa'labi yace sai Abu Abdullah shine Ahmad ibn Hanbali yayi min waƙe wannan baitocin ya waka min baitocin nan idza ma khalautad dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tasabanna Allah yaghfulu ma mara wala anna ma tuhfi alayhi yaghibu la hauna an al-ayami hatta tataba'at dhunubun ala asarihinna dhunubu fa ya laita anna Allah yaghfiru ma mara wa yazan fi tawbatina fanatu idza ma halautar da harayyar man dan ka ganka ka kadaita wata rana a rayuwarka dan a zamani kaga wata ran baka gaban kowa ba wanda yake ganin ka fala taqul halautu to kaka yadda ka ringa tunanin ka kadaita ba wai sai lalle ka ce na kadaita ba a ka bar tunanin ma cewa kai kadai ne walakin sai dai ka ce ka ringa tunanin qul alayya raqib ka ringa tunanin cewa akwai fa mai ganin ka akwai Allah yana tare da kai wama takunu fi sha'anin wama tadumin min qur'an wala ta'maluna min amali illa kunna alaykum shuhudan istafiruna fi wala tasabanna Allah yaghfulu ma mar kada ka taba dauka cewa Allah zai rafkana daga abin da ya gabata abin da ya gabata Allah yana sanar da shi ba kuma zai kyale ba wala anna ma tufi alayya gibu ko abin da kake boyewa yana rafkanwa gare shi la hauna anil ayyami mun mai da hankali daga rayuwa mun dauki hankalinmu daga duban cewa kullum fa asara muke a rayuwarmu saboda duk gurgurdan numfashi ɗaya da ya tsere ma ba fa zai taba dawowa ba ka riga kai asarar wannan hatta ta taba azunubun ala asarihin azunubu ayya zamu ga zunubai sun bibiya sun wata na bin wata gurbin wannan zunuban a ce ga wannan zunuban fa ya laita anna Allah yaghfiru ma bara ina ma dai a ce zamu ci sa'a a ce Allah subhanahu wataala ya gafarta mana abin da ya gabata wa ya zanu fi tawbatina a ce zai izini a cikin mutuba wannan tuwin ya so mu samu mutuba wal muradu min al qissati abinda ake nufi daga kawo wannan kissar albaitanil awwalani baitoci guda biyu na farko bainal gablata amma iyati lahi domin rafkana daga cewa ana tare da Allah da qabatihi da cewa Allah yana kallon ka yana lura da kai duk abinda kake hiya sababu fi nuqoi fi hadhil warad ita ce babban abinda yake jawowa dan adam ya fada a cikin wannan hali mummuna wa fil hadisi ya zo hadisi an Abi Huraira daga Abi Huraira marfu'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tajiduna min shiradin nasi yawmal qiyamati inda Allahi zal wajhaini za ku samu mai fuska biyu yana daga mafi lalacewa mutane a wajen Allah a ranar alkiyama yati allazi yati haulai bawajhin wa haulai bawajhin shine wanda zai je wajen wayannan ya je musu da wannan fuskar wayannan kuma zai je wajen su su ma ya je musu da wannan fuskar ya je wajen masu son kaza ya je musu a matsayin shi ma mai son haka ne ya je wajen masu son kaza ya je musu a matsayin masu mai son haka ne to wannan yana daga wanda suka fi lalacewa a wajen Allah rawahul buhari wa muslim wa abu dawud wannan hadisi da buhari da muslim da abu dawud suka rawaito shi wa qallu darajatul ukhuwati bainaka wa bainal muridi shayhika karancin matsayin yan uwantaka da ake bukata a ce ta samu tsakaninka da muridan shehinka an tu'amilahum bima tuhibbu an yu'amiluka bi shine kai musu mu'amala da irin abin da kake so su ma su yi ma mu'amala wala shakka fi annaka tuhibbu an yu'amiluka bi kulli ma zakarna ba ko kwanto ko a cikin cewa kai dinnan fi annaka cewa kai tana so su yi ma mu'amala da dukkan abin da muka ambata a wannan bangaren fabda anta awwala shi yasa abinda yake wajibi akan ka ka fara kai akan ka da farko wa amilhum bi mukutara hazal khuluqi kai mu'amala da su da abinda wannan dabi'ar za ta hukunta akan ka yashul alaihim mu'amalatuka insha Allah bil misli a ce su ma su yi ma mu'amala da irin haka sai ya zama ya sauka gare su in Allah ya so wa dariqul qaumi khalaqun wa adam hanya su faye tadodi ne da ladoba fa man zada alayka fi hazaini zada alayka fi kulli shay wanda ya fika a wajen dabi'u kyawawa da kula da ladoba to ka tabbata in dai a sufanci ake magana za a ce ya fika komai wa min haqqi alayka fi hadal babi Allah tarfa shikawar riddahu ila shayhika yana daga haƙƙin dan uwanka akan ka a wannan babin kakkace zaka kai ƙararsa wajen shehinka ta tulle abu har sai ka faɗa masa abin da yake wanda ba daidai ba kafin ka kai ƙararsa ka fara faɗa masa wata duluba minhul insafa ka nema daga gare shi ma adalci fain afsa faka in ya da ma adalcin ya daina abin shikenan ba sai ka kai ƙararsa wajen wani ba wa illa idan ku bai dai ma adalcin ba bai daina abin da yake ba daidai ba a haƙinka farfawu ila jama'atul ihwan to ka kai ƙararsa zuwa jama'ar ƴan uwa yan uwanka ba ka ce zaka gaggauta kai ƙararsa ga shehinka ba hatta idza lam tujidi kullu hadhihi al-juhud hai idan duk wannan kokarin da kake bata amfanar ba tujidi daga ajda ya amfanar yujidi tunda mazumi ne za a shafe hatta idza lam tujidi kullu hadhihi al-juhud hai idan wannan kokarin bata amfanar ba fala ba su an tarfa al-amra ila shayhi ba laifi ka daga maganar zuwa shayhi bin yatin safiyatin da niyya tsarka ba wai da niyyar shayhin ya ci mutuncin sa ko ya kore shi ko ya dau mataki mummuna akan sa ba da niyyar cewa ya gyara tsakaninku la bi kasril fitnati wal ifsadi ba da nufin fitina ba ko batawa wa illa idan ku dan uwa bai bi wannan matakin ba kana madudan fil itiyabi abinda duk zai yi sai ya zama za a dauka ne a cikin gibai da wani wal gibatu muharramatu shar'an bainal muslimina giba ku abin haramtawa ce a shari'a tsakanin musulmi fa kaifa bi akluhum al awliya mallatana cin naman waliyya walaysa lillahi awliya'u illa ha'ula al mu'minin al muttaqin al mustaqimin ala huda al kitabi was sunnah Allah bai da wasu waliyai in ba wannan mu'minan ba masu tsoron Allah wanda suke daidaita lamarin su bisa tsari bisa shiriyar Qur'ani da hadisi walau lam tasar ala aidihim al karamatu wa huwa al adat koda ba ga karamu ta bayyana a hannun su ba koda abin da ke keta al'ada bai bayyana a hannun su ba wa fil hadisi kursi ya zo hadisi kursi man adari waliyan wanda duk yace zai gaba da wani masoyina kaga da zanto bil harbi Allah ya ce to ina sanar da shi cewa tsakanina da shi ba komai sai yaki ko ma ta karraba ilayya abdi bawa na bai taba ibada bai zuwa gare ni inji ubangiji bi shay'in da wani abu ahabba ilayya da yafi so bai zuwa gare mimma farartuhu alai daga bada abinda na faranta akan sa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil bawa na bai gushewa yana kusata zuwa gare ni da yin nafilfili hatta uhibbahu ha a karshe sai na so shi fa idza habbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yusiru bihi wa yadahu allati yabshu biha idan na so shi sai in koma ni ne jin sa da yake ji da shi in doma ni ne ganin sa da yake gani da shi in koma hannun sa da yake ruko da ita wa rijluhu allati yabshu biha in koma ni ne kafar sa da yake tafiya da ita walain sa'alani la udiyannahu wallahi in ya roke ni wani abu to sai na bashi walain ista'azani la udiyannahu wallahi in ya nemi in kare shi daga wani abu sai na kare shi wallahi sai na kare shi alhadith karanta hadisin hai zuwa karshe rawahu al-buhari an abi huraira wannan wani hadisin buhari ne ruwaito daga abi huraira fa ulahu al-awliya wannan sune waliyya yu'minuna billah thumma yaskiya da allahu yuhiduna suna kadaita allah ta karabuna lillahi bi ahbi shay'in suna kusata zuwa ga allah da abinda allah ya fi so الفرائض وان سنه فرائض والواجبات دا من yake wajibai min salati wa siyami wa sadaqatin wa hajjin wa jihadin kama sallah da take wajiba da azumi da yake wajibi da sadaka hajji zakka da take wajiba da haji da yake wajibi da yaki dan taimakawa addini wata karabu na ilayna fil hadhihi al fara'id wal wajibat suna ibada zuwa ga Allah suna neman kusaci ga Allah da zuwa da nafulfulin wannan farilla sallah an sun yi ta farilla sai sun yi ta nafila ko azumi sun yi na farilla sai sun yi na nafila haka nan zakka an sun yi zakka da take wajiba sai yin sadaka haka nan haji sun yi na farilla haka nan hajjihad hatta yuhibbuhumullahu ta'ala har sai Allah ya zo yana son su fa iza habbahum idan Allah ya so su sakarahum fi dati sai Allah ya hore su a cikin bin sa Allah ta ta'ala tasdura minhum ma'asi wal muhalafat har saban Allah ko sabawa manin Allah ba za a ga ta zo daga gare su ba lima kani mahabbati lillahi min saboda matsayin san da Allah yake musu wa haula'i wayannan humul ihwan sune yan uwa allazina yajibu an tara'ahu bahum wadu wanda yake wajibi akan ka ku kula da san su da kaunar su ko hum fi kulli masabin wadare ana samu su a duk wata tafiya matafiya da duk wani tafarki wa fi kulli ismi min al-qiblatu fariqan ana samu su a kowane bangare daga musulmi masu sallah ga al-qibla da jama'a arshadana Allahu wa iyyaka Allah ya shiryar da mu tare da kai Allah ya shiryar da mu tare da kai alhamdulillah safa nan ko ai ha